hukumar NAFDACDE ta baiwa masu maganin gargajiya daman gwada fasahar su a kokarin da kasar ke yi na kawar da cutar coronavirus da har yanzu ke ci gaba da yaduwa a tsakanin al'umma a kasar. A cewar babban daraktan hukumar Professor Mojisola Christiane Adeyeye, hukumar ta baiwa masana da masu bincike daman rajista da kuma bin matakai da hukumar ta fitar a shafin ta na yanar gizo don tantance duk wani magani na kawar da cutar COVID-19.
Tace
za mu gaggauta tantance duk wani magani sannan mu dauki samfurin maganin don mu tabbatar da cewa wuraren da ake samarwa sun cika ka'idojin hukumar na sarrafa magunguna kuma ba su da illa ga lafiyar al'umma. Za kuma mu bi duk wani hanyoyin bincike da gwaji kafin a fitar da shi na wasu 'yan lokuta. Shugaban ta kuma ya kara da cewa a maimakon gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kudade don siyan maganin gargajiya kan cutar COVID-19 daga kasar Madagascar, amma ta yi amfani da kudaden wajen inganta samar da magungunan gargajiya a kasar. Da muka tuntubi basarake ohoni na garin Ife Adeyeye Ogunwusi kan shirye-shiryen da yake yi na kota kwana idan hukumar NAFDAC ta tantance samfurin maganin gargajiya da ya mika. Basarake ya bayyana cewa a shirye yake tsaf tare da tawagarsa a fannin maganin gargajiya domin samawa 'yan Najeriya da ma sauran kasashe maganin bayan samun amincewa daga hukumomin gwamnati. Ohoni ya kara da cewa ya mika samfurin maganin gargajiyan da ya samar kuma hukumar NAFDAC na aiki kan tantance sinadaran da aka hada maganin da su domin tabbatar da ko za a iya amfani da shi.
I assembled a team of experts that are in the traditional medicine that are practitioners. We started pretty early and we've gone very far. We submitted our testing and for them to subject it to human use, we submitted to NAFDAC.
Daga ƙarshe dai Ohoni ya yi kira ga 'yan Najeriya da su yadda da magungunan gargajiya don bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ya kuma yabawa ƙoƙarin da gwamnati take na ba su dama don sarrafa magungunan domin su ma su ba da tasu gudunmawar.
It's about time for us to start appreciating our own. So my advice to the public is, I'm happy this time around. There is that gap that needs to be closed between the government agencies and we, the practitioners that are working now. So my advice is, let us stay calm, let us stay positive. COVID-19 is real and we will want to use local solution to solve local problems.
Izuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta ya haura zuwa 6,401 inda aka sallama mutum 1,734 daga asibiti, yayin da mutum 192 suka riga mu gidan gaskiya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.